sani da wainiya na kwana cikin duhu haske ban hango shi ba
majanyin zuciya rajiyar sai sani da wainiya na kwana cikin duhu haske ban hango shi ba
jinarin duniya ya sa hawaye na zuba jikina na bari mafita ban gani ta ba sike kai na abunci ban yi zaton sa ba
majanyin zuciya rajayin sai sanya dawiniya a wukwana cikin duhu haske ba a hange shi ba dana na yau kira na fanzi na wasu rara ka ji mai gida baban ka ne amma ba yi mini agaji na san wuta mukar ya fanku wa mai amure san ba miji jamu bayan
gaskiya na kin cuta kai min gini
na lace ni na yau ba shi bane kai tuntuni
kin kariya mai rayuwa ta ni hina ban so a ji shi ba
majanyin zuciya rajayin sai sanya dawiniya a wukwana cikin duhu haske ba a hange shi ba mata ruuni akwai a gare ya mana yau juriya
mun yi tambaya mai kai ke rodon zuciya
majina ya bure ya ban zaman ne ban dukiya
ki da shi duka kun kuri hanya Allah wa ku bi ta ba
majina zuciya rajayin sai sanya dawiniya a wukwana cikin duhu haske ba a hange shi ba
za ka yi
ai kai ma ka sani bai da nufi aiki ni nayi
ko ba shi da kuskure wani kallo gona zai
ai ka kuku war fada asiri ba zai tona ba majanyin zuciya rajayin sai sanya dawiniya a wukwana cikin duhu haske ba a hange shi ba hawayen zuciya ya malala ciki ba lafiya
zuciya rajayin sai sani da wainiya
na kwana cikin duhu